ba tun yau bane dai kungiyoyin kare haƙƙin bani adama kekkiran da binciken lafiyar kwakwalwa wasu jami'an tsaro a Najeriya sakamakon wuce gona da iri da kuma zargin harbi ba bisa ka'ida ba. To sai dai kuma don magance wannan matsala tare ma da tantance jami'an ta kan wannan batu yasa rundunar tsaron farin kata ta civil defense gudanar da wani jarrabawa da ya shafi tunani da kuma kwakwalwar jami'an ta. Ali Abari Feka na kwatkin jami'an sashen binciken kwakwalwa na rundunar da aka turo jihar Adamawa ya ko bayyana muhimmancin wannan gwajin kwakwalwan.
Wato abin da ya tsara shi Commandant General ya bada wannan shirye wannan abu don abubuwan da ya faru a baya da wasu daga cikin ma'aikatan mu, amma abin da ya faru a Gombe, abin da ya faru a Lagos, abin da ya faru a Port Harcourt, ni daga cikin ma'aikatan mu yace zai kashe mutum, yace zai kashe mutum din kuma daga baya duk maganar shi wannan abu. So daga baya hankalin manya-manyan kasan nan ya dawo kan shi ne
shi ko komandar rundunar a jihar Adamawa Nuruddin Abdullahi ƙarin haske yayi ma da cewa
zai taimaka sosai ma kuwa kuma ba nan gurin ba ma mu kanmu nan domin mu ƙara haɓaka aikin mu, mu ƙara sanin irin mutanen da zamu yi amfani da su, shi ya sanya ake yin irin wannan don saboda kada a dinga samun kuskure a cikin ayyukan.
Wasu na ganin wannan bayar sanar saba da irin a yadda wasu jami'an ku suke rike binda kamar abin da ya faru a Gombe inda wani tsotsai ya faru da sanarsu, wannan na cikin dabarun wannan jarabawa.
To shi wannan tsotsai in an ce tsotsai yana iya zuwa ga kowa ba wai lalle sai jami'an mu ba, kowa wanda yake abin nan inda tsotsai ne yana iya.
Wataƙila ko akwai rashin kwarewa wajen rike bindiga da sanarsu?
A'a, ba maganar rashin kwarewa.
Yayin da a jihar Adamawa ake wannan jarabawa ga jami'an tsaron a makwabciyar ta ko jihar Taraba, dubun wasu masu garkuwa da jama'a ne ya cika bayan suka sace wani dan kasuwa a garin Ibi.
Inda yake faruwa shine akwai wani Alhaji ana kira Alhaji Hamisu Balakimu, shine yanzu nan kina ba duka dauke shi a computer box, suna shigo da wuta ne kawai duka dauke shi duka fita da shi kenan daidai iyakan gefe da ukari. Sojoji suka aka masa sojoji suka fito kenan suka sai da su ake da kiba da sojoji suka ce huku yanzu amma ɗaya na da rai an kada an kada an kada an ya ta ya samaroni ai an samu kuma su tushi daga daraja amma kace huku ɗaya yanzu an rubuta kafa.
Ya mako dai zuwa lokacin nake hada hancin wannan rahoto cikin dare, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba da yasu da misal ya ce ko zai kira ni, to amma ko shiru kake ji. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta gulma yau maganar ko za ta fashi
samayen
biya, idan na faso ta aika tiyanta da a tashi
samayen biya,
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen
biya, idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fasa to mu ma